Imma ba ta da rago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin ya karɓi baƙuncin wani ɗan Najeriya ne, kuma bari mu bar baƙon namu ya gabatar da kansa da kansa.
Sunana Abdullahi Babatunde Oduduwa.
Tun yaushe ka zo nan Amurka ne?
Tun November 2009.
Me ka zo yi? Karatu ka zo yi ko dai ka zo yin sana'a ne?
Ko ka zo? Na yi master public health. Na gama a UB Zaria first degree. Na zo na yi master public health a Eastern Maryland. So, na gama tun da tuntun na har yanzu nan samu papers komi da na fara business ne ke yanzu. LPN, na gama ba amfani da shi ba. Na aiki kadan na yi LPN, na samu certificate. Muna yi a hunan ESA na yi security. So, yanzu tun da abin da suke yanzu na samu kudi. Na da papers, samun thesis. So, na fara na yanka mota yanzu ne spare part a Turiya, na yi container a Kaduna, a Ghana, magiba.
Me yasa baka yi aiki da sa takardanka na shirin karatu ba da kammala? Me yasa ka zaɓi yin sana'a?
A nan dai na ga more opportunities ne. So, da na ga opportunities wey irin kamun akwai abu da computer programming. So, wani yare man, so na yi computer programming din nan. Amma dai, da na ga wani hanya, sai ya budu ma wani hanya ne sai a Ghana wey na kawo spare part. So, na yi building credit na. So, Bank of America sun ba ni big loan din nan, sun ba ni kamar 5,000 na fara spare part business. Ina fara spare part business din nan, ina yanka mota zuwa Ghana, ina yi container a Ghana and Ladi 4 a Nigeria. So, na samu kudi sosai din nan, ina yaki ma zan ba ni $25 an hour ga FC yanzu na ba ni $25 an hour. Amma wannan dai, zuwa a Ghana, container, ina yi irin big cars, spare part nake yi.
Ka ce Bankin Amerika ta baka bashin $5,000?
Na ce 25.
$25,000.
Sun fara daga 5,000 cikin suna nan suna son 5,000 nake sun 25,000 nake yake su ba ne ma a kwani West Park ma sun ba ne 10. So duka na siya mota na yanka spare part then na yi container through a Ghana da Nigeria Ladi 4. So a Ghana shine wajen su shine kamar Ladi 4 shine Abaso kai. So ina sai na samu kudi na investing 10,000 na samu 20-30 kamar times 3 nan. So nake wani yake zan yi kuma.
So memakon a dauke ka aiki yanzu kai ke daukan aiki kenan.
Na yi personal job na nake so. Yanzu nake yi sabon da nake yi. Boda ni dai ina da wani ina ga wani ina da office a Upper Marlboro. Ko mutane dan na employees na ba ya sai na da mota ina sayar mota ma a hafa ma ba ina da lot ina da babban lot a hafa ma ba
yanzu ka baba tun da kan mutane ka dauka aiki yanzu a ofishin ka anan
mutum biyu ne
ko wani lokaci kake aika motoci da container a Ghana da Nigeria ko ko
lokaci lokaci din ce wai lokacin kaman every 2 months ne nai amma dai wai inda hanka da kan akwai kamar unions kaman guda biyar akwai na in permanent staff this uni. I want to magana kunu mai magana business way that's yanka spare part musulmi Cameroon serialo zuwa na ba su kudi faka na ba su 150 that's ya ka 150 per each car. So yanzu dai a Spanish ma da sunan ina da body workshop ma suna zuwa ne ba we permanent bane ina da body workshop a district side. So yanzu dai ni dai for me dai she have to hearing na be my home permanent working
from. To amma baba tunda ina kake samu wannan motocin da kake yankawa kuma yankawa kamar yaya mun kana cewa yankawa
spare part ne akwai ne accident ka sun shi wai buga accident ka din akwai wurin ko kai ko part auction I mean insurance auto auction in accident ka din anya hani so ina siya kamar to ta kamar yanzu wai tana nan yanzu wai da normal car 2009 to ta kama 4,000-5,000 siya nan amma dai accidented ne daga baya sosai din siya kamar 800 din siya kamar 800 a auction. So komi da komi din yanka kuma kamar 1,000 So engineer transmission na samu kujina sosai a dogo kujina engineer gearbox din na samu kujina so akwai wani kokon insurance auto auction so kuma akwai kupat so insurance auto sun nan so sun bani facilities ma we okay na rigu credit na hari this is right in 2012 and hari this is 2011 ne so akwai business din kuma Nigeria dai so sometimes ma a tafi da phones ma da phones bar phones ma na jara su compatibility na tafi da phones anan kamar iPhone din nan bad phones din nan kamar Samsung din jara Nigeria Nigeria ko Ghana so ina samu extra thanks to so Samsung Note na jika
to babu tun da sanda zaka kai container din nan Ghana ko Nigeria kaka yin bi container ne ko kuwa sai container ta je sai ka bi daga baya ko ko kana da wasu wanda kake baya ne a can
ni
kayya babu tun da lokaci ya daga muna hannu a cikin shirinmu na gaba ka ci gaba da yi mana bayani masu hare a yau nan shirin namu zai diga aya domin ko lokaci ya daga muna hannu yanzu a madadin bakon namu Babatunde Ahmed Oduwa da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Raga babu fasashe dadin Allah lale nare nakiba Muhammad inni shi takasawa nare nakiba Muhammad inni shi takasawa kai bari rame kai sani bari rame dai kai bari rame shi alhari